Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Attorney General din Amurka Merrick Garland jiya Juma'a ya yi shelar nada wani dadaddun mai gabatar da kara Jack Smith a matsayin mai bincike na musamman a wasu bincike biyu da ake yi kan tsohon shugaban Amurka Donald Trump yan kwanaki bayan da Trump ya yi shelar sake shiga takarar shugaban kasa. Ina mai matukar imani cewa ainihin tsarin wannan bangare na shari'a na iya gudanar da duk wasu nau'ukan bincike cikin aminci, kuma na yi imanin cewa nada mai bincike na musamman a halin yanzu shine abin da yafi dacewa a yi. Wannan lalurar da muka samu kanmu ciki na buƙatar hakan, abinda Galan ya faɗa kenan a wani gajartaccen jawabin da aka yada ta talabijin. Smith, wanda tsohon shugaban sashin tantance mutuncin jami'in gwamnati ne kuma tsohon mai gabatar da ƙara a kotun duniya ta musamman da ke birnin Hague, zai dawo Washington DC ya ci gaba da binciken ba tare da ɓata lokaci ba, a cewar Attorney General ɗin. Hukumomin Ukraine da ke birnin Kyiv na gargaɗi kan yiwuwar komai ya tsaya cik yayin da tsananin sanyi ke ci gaba da gurgunta ƙasar. A wata hira da kafar labarai ta Associated Press, magajin garin birnin na Kyiv, Vitalis Kalashko, ya ce yanzu hukumomi na ta kokari ne su maido da wutar lantarkin birnin. Hare-haren da Rasha ta yi ta kaiwa da jiragen sama sun lalata bangaren samar da wutar lantarki na babban birnin na kasar Ukraine, yayin da kuma suke ci gaba da barin wuta kan wurare daban-daban na kasar, kama daga Kyiv, babban birnin kasar da ke arewaci, zuwa Odessa da ke kudanci. Suna masu yin kace-kace da kusan rabin abubuwan samar da makamashi a Ukraine, a cewar Prime Minister Ukraine Denis Shamhal. Kaito, Rasha na ci gaba da kai har-haren jiragen sama kan muhimman madafun more rayuwa na farar hula a Ukraine. Tana mai yaki da farar hula, tana kuma hana su wuta, ruwa, sukunin duma gida da kuma sadarwa a lokacin sanyi na winta. Yayi waɗannan kalaman ne yayin ganawa da mataimakin shugaban hukumar kungiyar ƙasashen Turai Valdis Dombrovski a birnin Kyiv. Shugabannin China da Japan sun amince su ci gaba da tattaunawa a mataki na sama, tare kuma da ƙara yawan musayar ra'ayi a bayan fagen babban taron tattalin arziki na Asia da Pacific da ake yi a Bangkok a wannan satin. To amma ƙwararru na jefa ayar tambaya kan irin ci gaban da ƙasashen biyu suka samu a ƙoƙarinsu na warware daɗaɗɗiyar tankiyar da ke tsakaninsu. A tattaunawar ta tsawon minti 45 shekaran jiya Alhamis, Prime Minister Fumio Kishida da shugaba Xi Jinping sun amince su gina abin da suka kira kwakwara kuma tsayayyar dangantaka, tare kuma da inganta haɗin kai wajen kare muhalli, tattalin makamashi da bunƙasa ɓangaren lafiya, da kuma maido da tattaunawar bai ɗaya ta babban mataki kan tattalin arziki. Nauyi ya rataya a wuyar China da Japan na tabbatar da tsaro da kuma zaman lafiya a wannan yankin da kuma al'ummar duniya baki ɗaya, a cewar Kishida a jawabinsa na buɗe taron. Babbar jami'ar ɓangaren hada-hada na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Juma'a ta ce an tsaida ranar Litini a matsayin ranar da jirgin takin zamani na ƙasar Rasha da ake jigila zai bar tashar jirgin ruwan ƙasar Norway zuwa Malawi, wanda hakan zai ɗan cike giɓin ton 300,000 na takin zamani da yanzu haka ke tasoshin jiragen ruwan Turai. Da take jawabi a wani taron manema labarai a Geneva, sakatariyar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkokin cinikayya da cigaba Rebecca Crispin ta ce jigilar kayan labari ne mai daɗi, saboda zai taimaka wajen rage ƙarancin abinci a duniya, kuma ya zo ne kwana guda bayan da aka sanar cewa za a tsawaita wa'adin yarjejeniyar jigilar hatsi ta tekun Bahar Aswad.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shadi sada zumuncin Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya ne kuma an tashi lafiya
lafiya kalawa alheri ya gida
lafiya lo ga bada muna shirin sanyi an tun dama an yi harsashen cewa bana za a yi mugun sanyi to ga munan ana cewa mako mai zuwa za a yi dusa kankara a wani wuri amma mu kuma iska dusa kankara ita za mu yi fama da ita sanyi na bala'i
malak ai kin sa ba da Laraba da Alhamis ina New York kai New York da malak iska ta kada malam ba
ba da ba
iska da girgiza ni yana sake mun hanyar tafiya
duk da girgin ka fata da
iska wanda ka mun gargajiya kuma ba gani da kake ba wallahi
Allah ya kare ba Allah ya samu gaba wannan yanayi
amin
lafiya to baba an yi mana rashi zamu fara da mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan abokin aiki mu wakilin mu a Benin Tarayya Abuja Awwal Salihu domin rasuwar mahaifiyarsa wadda ta rasu jiya Juma'a a Jos bayan dogo jinya Allah ya ji kan mamaciya Allah sa ta huta ya kuma kyautata namu karshen muna ma ƴan uwa ƴaƴa da jikoki gaisuwar ta'aziyya baki daya muna taya su jimaman wannan rashi
to muna mika ta'aziyya kuma muna addu'a Allah ya jikanta ya sa ta huta
haka ne
ya jikan magabata baki daya
haka ne to bari kuma mu baba har yanzu mu mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayi Dr. Usman domin rasuwar S wato yar uwa Zainab Babaji ce wakilin mu Zainab Babaji Halima Usman Daure wadda ta rasu ranar 13 ga wannan wata kuma aka yi jana'izar ta jiya a can Bidiri jihar Gombe to ita ma Allah ya kan mamaciya Allah kuma ya kyautata namu karshen duka
amin su
bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna na auren iyalan marigayi Gabriel Gola Ampoji da na Isiya Kumani Awari domin auren ƴaƴan su Happy to kaji murna da kuma Josiah wanda za a yi ranar 3 ga watan 12 da karfe 10 na safe a majami'ar Shalkutan Ikwa dake Jos to Allah sa an yi adace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin sai ko sakon taya murna zuwa ga Ado Salati Goba ga Annabi Rijau murdan karuwar ya da ya samu ko kuma inda ma yarsa mai suna Zainab ta haihu wato ya samu jikanya ta farko kenan an haifa ban mata ke
da a turance ne ku ce welcome to the club
haka dai ne shi ba ya shigo sau wato ai haihuwa ce a ranar Lahadi to Allah ya tayyaba ya raya yayi albarka
amin subhanahu Allah ya raya ladidi to baba muna gaisuwa muna murna ana jimaman rashi ku kuma inda ka fi wayo yau kuna kun girma
eh wai girma mun cika shekara 11 marhaba FM
marhaba lallaikan
haka dai
an yi nisa
shekara 11 kenan da muka fara marhaba
ana yayata to baba ai yana kan gaba mu gari da ma'aikatan wannan
kwarai kwa
wannan tasha
kwarai kuwa musamman ma dai a shi shugaban wannan tasha da ake kira Alhaji Baba Sharif. Alhaji Baba Sharif mutum ne mai kokari mai hazaka musamman ma ganin an kare harshen Hausa kuma an habbaka harshen Hausa a Ghana da ma ko ina. Ina tunawa wani lokaci akwai tarihi da ya bayar na Hausawa a kasar Ghana wanda yake wannan tarihin nan yayi nisa mutane da dama sun ji wannan tarihi amma ba a ma san wane ne shi ba to amma shine shugaban gidan radio Marhaba FM
wato muna fariya da su sabili da sun
yi
tashin na daya daga cikin tashoshi da muke
aiki da su
a wannan sashi to muna musu fatan 11
kai ai an fashi ga 300 da wani abu ke da
wani za a yi ta daula don lamarta ta yi mulki wai cika shekara ko 35 da koya ne sai aka zo muka shi na a balewuce sai na ce mata to daula muna muke fatan barka Allah kuma ya sa ya buga ta ga ta 35 so 35 da ke sai a ce
Leko
da matarsa kanwarsa Jamila da dai yan gidan dan binni baki daya garin Malumfashi da fatar an tashi lafiya gaisuwa a bari ya huce daga Atahiru Hashimu garin Yarima karamar hukumar Gosol jiha Taraba zuwa ga Atiku dan Yarbawa Barbarejo Barbarejo a Karagana Barbarejo haka ne ko
wato kila dan asalin wannan Barbarejo din ne yake zaune a Karagana
eh wato Barbarejo baba a Karagana ka dan sun ji mun yi batun FM kenan
kai
ka sani to sai kuma Adam Muhammad Geto Chadi da Masu Garba dan sandan Najeriya da Ahmed Ladan murya talaka da Usman Muktar dan Niger kasuwar Barci Kaduna da baba Gunduma Gosal sai Hassan Kwana Sallah Safiyo Plato da Sabiu Usman Mukurna mutum biyu sai Ashiru Hassan Tindo Adamawa da Aminu Mai Shayi Garba Shede da fatar an tashi lafiya
to sai wannan kuma sako ne fita daga Ali Abdullahi Dugurumbaga yace ina mika gaisuwa fatan alheri zuwa ga Musa dan baba makiri Dorumbaga da Malam Ladan Abba Dorumbaga da Muktar makiri Dorumbaga sai kuma Bello dan madiga Dorumbaga da Alhaji Habu na dan mama da Malam Abdulhamin baba gada sai kuma Ujema Zanna Kambari babban sakataren kungiyar Taikon Reshen jihar Borno da kuma kaka Alhaji Gursuma da Masak da Alhaji Mado Admo Baga da Alhaji Umaru Mai Hula Askira sai kuma Muhammad MD dan Hausa Baturiya da baba Umatu Mai Aduwa da kuma Usman Muhammad Maiduguri da Comrade Gwani Kwalo Maiduguri sai kuma Usman Asasal Islam Murumti Maiduguri yace ina gaida daukacin ma'aikatan VOA Hausa daga Ali Abdullahi Dorumbaga muna amsawa
to baba kamar yadda muke fada komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka kafin jin ci gaban hirar wannan fitaccen dan wasan kwaikwayo da muka gayyato tun makon da ya shige bari mu rufe wannan babin da wannan wasika da ta fito daga hannun Malam Indu Kazawai Niger yace yana mika gaisuwarsa zuwa ga babawo Matu Mai Aduwa da babaye Mai Shayi Kazawai sai Garbu Kazawai da Sanusi Madaltai sai Alhaji Ali da dan Maliki Mai Magani bakin kasuwar Binnan Kazawai da kuma daukacin ma'aikatan sashen Hausa to muna godiya kwarai da
gaske ai ya rabu ni na nake ci ai ya rabu ni na nake ci ka ji ka danguna fadi yake sha ta guri ne yake ci kai ya rabu ni na nake ci indai na dauki ya ganga ta kana na dauki dan amshi na ka ga maro kana na zan ya sha don mamalo kai
To madalla baba kamar yadda muka faɗa baban da
muka ba shi wuri ya dan jira.
Yana nan ya sake shigowa to bari mu ba su finish wakilin mu Mansur Sani daga Maradi Jamhuriyar Nijar da ci gaban wannan hira.
Bangaren abin da ya shafi tiyatar ko wasan kwaikwayo yana da fuskoki daban-daban. Akan me kuka mai da hankali na zamantakewar rayuwar al'umma tunda shi tiyatarin aka ce duk mako ne za a saurara, noma ne, kiyo ne, shin komi ne kuke bibiya rayuwar al'umman mutane? Kukan dauko wani abu ne wanda ya damu mutane ko kuma kukan yi arashi ne ko kuma a'a kukan yi kan me uwa da wabi?
Yawa, to shi wasan kwaikwayo akasari da ake shi kuma kamar yanda kace kan mai uwa da wabi kuma haka din ne in kace haka saboda duk abin da zamu daukowa muka yi to an riga an sai dai dada a lokacin da muke shirye wasan kwaikwayon kasan wasan kwaikwayo bai da nisa da film da ake shiryawa kaman dan juma mai da dan jumai haka ne suke tare duka abin da ake yi wato bada karatu ne ga fuskar al'umma ko ba gane ba saboda ana son a cikin wasan kwaikwayo kamar yanda ake kawo mai kallon film in kana kallon film to yana cikin film ana son aga abu guda uku in ana son film ya yi tasiri abu uku ake so a gani ciki aga bandariya aga abun takaici sa'alin nan abuga abun tausayi to wannan duk mai rubuta film in yana da wannan cikin abun da za a saurari ko ko abun da za a kallo to alhamdulillahi abun da ya rubuta dole sai yayi muhimmanci bazan nisa ba sai na kwatanta ma kamar yanzu wanga wasan da muka yi na wayar da mutane bisa kan wani film da muka yi da wani bawan Allah dake birnin Yamai ya jagoranci aikin
Hasiya
an haɓa la film da film din da ake kira Hasiya Alhaji Musa Jingarai koda yake mutane suna ta dan confusion suna dan gama tsoho Jingarai wancan da wanga Musa Jingarai a ba dai bane daban-daban ne wanga wani samari ne shi Musa Jingarai Alhaji Musa Jingarai tare da shi wato da muka shirye wanga film wanda ya shiga duniya na Armen Doli bisa kan Armen Doli inda na hito akan uba wanda nake hidda diyata daga makaranta talakwal in mata auren Doli
kuma bari mu da muku bai kare ba bukare kas kai ma ka sanewa Armen Doli doka ta hana
doka ya doka ta aihon min hasi to abinda zan gaya maka mushi ka gane in wanga karatu kai kar zaman to ka saki ba kai ba za ka zo wannan cikin gidana kuma har ka gaya mani yadda ya kamata in zauna da iyali na ban hayar ta ba
ikuti fasa ikuti kalmtuwa ikuti
abinda nake so in gaya maka ka saurare ni da kyau kai ka dan in wanga karatu kai karatun ka koyar zanna banza
to wannan film mu a lokacin da yazo ya tarda ni Maradi ya kawo mini shawara alhamdulillah Maradi tana da ƴan wasan kwaikwayo waɗanda suna da fasaha sosai to kuma irin waɗanda dai na sani da muke tare wato da muka zo muka yi wannan aiki kuma aiki alhamdulillah sai ya samu karbuwa
ya ba da kala ko wasan kwaikwayo mutane suna so su ji murya an dige ko da dai abin da ya sai su tsinga su cikin nishadi akwai wasu wasan kwaikwayo irin su ba dai nan gidan bana ƙaryata aka yi ban san ko ka tana wannan wasan ba da sauran dai wasanni irin su wani zuwa shadu irin su na wani noma wani kiyo na wani ka koramace ko ka hito mai gari na banza na abubuwan suna ɗaya daga cikin ko mutum aka gani sai ka ji ana kwaikwaya yau akwai yare da yawa wanda aka yawa aka ce masa an jige
an kawo mana su
wani irin ɗaukaka wace irin daɗi kashi kuma wani irin wasan kwaikwayo kake ganin sun ƙara ɗaukaka wanda ya suka ƙara shiga rayuwar mutane musamman a audio
to madalla wasan kwaikwayon suna da dama waɗanda na yi wanda na ga mutane suna ta yawo da su kaman wani wasan kwaikwayo da ni da ake cewa bikin ɗangalmi inda nake macen da nake arme wato bikinta saboda yau biki ya lalace ya kazamce idan aka ce yau mutum Allah ya baka aihuwa yau wato wai ba ta aihuwar take ba a'a abubuwan da za ka kashewa shi kan kashi wata fitina ce ta daban kam ita bacan kan abokan zamanta za a yi shiryawa a yi maka wata gagaruma asara ta ba ƴar kadan ba ta kudade da dama abin baka hi karhin shi ba amma a kwatanta maka sai kayi shi
ka hosa aki ke ba da abin da aka ce duk dabba dai ba abin da aka ce
abin da kai so na haji
kai kai
da na ramzu ji ka da
yo wani to kana ja yana dawo ma ga ido to tsulga ido na
nama ne amma nan mutan rago wanda bai da reda shi da rashin rashin shi duk dai wannan wanka na maraka kawo yanzu ka saurare ni
ina jinki kuma
magana kudi da naramta jaka 140
kiya
jaka 140
kiranta
eh
hanya samu ko kina da hankali
wai
samu abin da naka so yan ga ya muke samu bikin ga na zamani yanzu Allah hidaya ta hiyawa da na mutane duk wanda ya zo shi yi kokari shekaru shi doru 100 jaka jaka biyu kai habiyat yanzu ta canza samu ta canza yanzu sai kai bikin da kyakka ya dare ladari to iya ruho hidda kai
to ni dai
na ga ya miki nan kai
ni dai na ga ya ma na ramta jaka 140 kenan dai ga biki ka ga mun kudi mu bada mu ba matan mutane kudin
a samu ki dai gama kudi
ba ka bada
a ayo to in bada ina
yana dai daga cikin wasan kwaikwayon da ne wanda na ji shi mutane na ta yadawa kamar su wani wasan kwaikwayo da na yi wanda na hito daga Turai inda ba ni jan Hausa eh wato
ya dan lalawa ma wani abu da kake hori a cikin wani
eh to kamar ina hoden no mama safe en pude talla ba afetti ma moi je comprends pas a chaque fois ici arriver ici avoir à manger même c'est un problème to ka gani abubuwa ne wanda ta tsoho ba shi take ba
tsoho dole sai an mata wani yare
dole
amma kuma yanzu yazo yana so ya nuna mata ba bai santa ba
eh kware saboda da kama ji sunan ina ganin sunan ne na Hausa na gida sosai to amma kuma aha to kuma a ce mutunan na hayo jiya a ce ba Hausa gare shi ai ka gani ƙarya ce eh kaman su wasan kwaikwayon dan jado inda nake matsa ma tsohi nan ne sai na sai da sa in tai bada
ban gane musu dawo ba
su dawo ba
magana banza eh yanzu dan ban gane kwara aliya da ya tahi me ya samu ba gashi nan ba har tsoho ne ya biya mamaka da ya sai da zinariya ya alkare ta wajen hannawa ya koma ya aza shago gashi nan ana ta ci ana ta birni ma ciki shikenan sai in tsaya talauci ya kashe ni eh
dado
zan
zaman da muke cikin wanga zama ne asiri da Allah ya ba mu kaga wani ko hura bai samu ya gidan shi mu kuma bakin gwalgwado a yi horan nan
ba kullum
a tuka
saya haba bari mun
zanta horan ba kullum ba to asiri mu
yau
to asiri mu
kuma
Allah ya ruha mu asiri Allah kala ruha mu asiri kuma ka tashi ka tahi
da karhi na in ka hura ta kace ne kawai
iko Allah
dan kai mi
eh to kuma in she kuma a dawo da ciwo ka gani abin
ba mata
to ka gani abin asara goma da goma baya bayan nan na yi wani wasa wanda shi ma ya dan shiga ran mutane wanda lokacin kamar yanzu wanga lokaci da muke na damuna samari mu tashi mu tai gona muna kiyawa na ki tahiya gona tsohi sunyi nace musu mani ya mai zani wajen dan uwa da nazo ya mai dan kuma sanitar dan uwa aikin birgi haka to ai ka gani an kuma sha bamban dole sai gane shi kanka shi bai san lokacin da na wake cike ba na taho gida to ka gani abubuwa ne wasanni ne madalla ana diban rogo ana diban kice gare sai kaga ashe ba haka nan bane to kaga da haka ne Allah yake Allah dan bani wasa'a wato tare da abokan wasana waɗanda su ma abinda duk kwatanta musu wasan ga yanda yake to su ma suna kawo ta su gudunmuwa kamar yanda nake tare da su yanzu haka kamar su Abubakar ɗan banana su Imam Kaza su Balaraba Mamman Majid su Raberobo mutane da waɗanda suna dan bani wato gudunmuwa bisa kan abinda duk na kawo ina abinda duk kawo na tsara wato sai su ara kawo nasu haske to sai mu gama
to kaji baba ko da kai baka sauraron radio kai ba kai ba kaji dan wasan ashe ba kai ka je shi
zan neme shi mun haɗin guwa saboda ni ma shekara na 22 ke ga
kai ma kana
da dike kwaikwayo nan
ashe to kaga sai daidai kan ku
za ku haɗin guwa
ku ka dauke mu ɗan wasa ba ba laifi
to shike da za ku yi nazari akan haka
ina ba waɗansu
masu so su zama kaka a ciki
ɗan wofore ma gashiwa muna sai a dai mu muna
bismillah za mu yi tunani a kai.
Madalla, to baba yau labarin da zan baka labari ne da ya fito daga hannun Comrade Kaka Mai Yadi Alhaji Bukar Gursuma da Masak.
To.
Wai baba labari ne na wani magidanci da matarsa.
To.
Wai ana matar ta cika shekara tana birthday kenan a cikin turanci ba
yan murna haihuwarta
yan murna haihuwa to shikenan shi ko dan ya burge ta sai ya je ya so mata kyauta ka san kyauta a nan sai an samu leda an kunshe ta
leda mai ban sha'awa haka
wanda ma kamar kaka buɗe
kaka buɗe kai haka
yawa to shikenan sai ya samu leda leda rufewa ta chocolate shi kuma aka kunshe mata da kyau yanda ake a cikin kwalin aka kunshe mata a ciki aka ya mika mata to da ya mika mata sai ta ga kamar chocolate ne ya bata ita ta ga a cikin shekarar nan ya rasa abin da zai bata sai
chocolate
wannan chocolate
ga waya ga wayar salula
ga wayar salula ga dai sauran su dai sai ta karbi kwali ta aje ba wata godiya kirki sai aje shi gefe kawai ta ko ta kula da shi
shike da
bayan kwana biyu kawata ta haihu shikenan da kawata ta haihu sai ta tafi barka haihuwa dan dai ka nuna ban haushi sai ta dauki wannan kyautar da bata ko bude ba haushi ya kama mata ta take chocolate ne ta dauki chocolate ta je ta kai ma kawata
Allah sarki
aka gaisa ta dauki chocolate ta bata ta tafi gida abinta
to chocolate ya sha dadi
yawa chocolate ya sha dadi tana isa gida baba sai kawatan nan ta kira ta ta bugo mata waya ta ce ai ita bata san cewa kawancen sun nan abokantaka
nan
haka ba ai bata san tana kaunata haka ba
na'am
ta ce yanzu haka yanzu fitar irin salula irin iPhone haka iPhone
kai
babban iPhone haka dan ba shi yanzu ka sabon fita haka kika dauka kika bani sabo gau ga kuma banda haka shi kuma ga kudi 1500 ashe miji ya sai mata sabuwar salula gau sabon fitar iPhone banda haka kuma ya kara mata da kyautar
1500
ya dora a cikin wannan ya sa aka kunshi aka mika mata ita kuma dan haushi ta take chocolate ne tace ta wace kallon shi ta zo ta dauka
ta yi ba je
da wai shi da wanda ba san gece ba baba wai in kai ne baba ya za ka yi ya za ka yi
kwarai ko akwai abin da zai yi ke kunshi biyu ne ai da wanda daki gida da bari
ai kuskure da da kuma da ba bute 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 godiya
bute 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 na
hoti ta dauka chocolate
da ba godiya ga ba ta maka ta lahadi
gobe ba ya kara
kai Allah zamu yi irin wannan kuskure
ashe baba daga yau in kai ba ni wani kunshi sai na ko zan cota da shi sai na bude
kwarai kuwa ji ma ni ma din kafin ba sai da bude
nan da matar ba wata alawa ta gada ta gada ba
ko kuma chocolate gada
baba na ga ma da fatu da daga ba da hannu sabili da aka tilas mu ja burki ne yanzu a madadin
baba ya ko baki
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
rayuwa a duniya a tana ban tsoro
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.